Rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta yi shelar cewa jami'anta da ke yaƙi da satar ɗanyen mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai ta samu nasarar kamawa tare da kwace wani jirgin ruwa na kwale-kwale da ke ɗauke da ɗanyen mai na sata da aka sato a yankin na Niger Delta. Rundunar ta ce ta samu wannan nasara ce bisa ƙaddamar da wani shiri da ta fito da shi a baya-bayan nan mai suna dakatar da ɓarawo. Komodo Ayo Adedotun shi ne daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa.
The Nigerian Navy launched an operation in the Niger Delta in partnership with Nigerian National Petroleum Corporation.
Yana cewa ne rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta ƙaddamar da wani shiri na musamman da ke yakar masu satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta tare da haɗin gwiwar babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC. Kuma mun yi nasarar kama wani jirgin ruwa na kwale-kwale da ke ɗauke da ɗanyen mai. Shirin na dakatar da ɓarawo mun ƙaddamar da shi a farkon watan Afrilu na wannan shekara, kuma mun samu nasarori da dama na kama ɓarayin mai da ke satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Haka kuma mun kama wasu ƙananan jirage guda tara ɗauke da ɗanyen mai na sata da aka sato a yankin Bille.
There have been arrests in Port Harcourt area, in Yanagua area, in Warri area.
Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa ya ƙara da cewa rundunarmu ta kama wani mai da aka tace da aka sato a yankin tsibirin Boni da ke jihar Rivers. Aka kuma jihar ta Bayelsa ma an kama wani mai na gas da aka sato a birnin Yanagua wanda aka loda shi a cikin motoci bayan tace shi ta bayan fage.
This operation is codenamed Dakata da Barau.
Rundunar sojan ruwa ta ƙasa dai ta ce babban ƙalubalenta shine matasan yankin na Niger Delta. Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa Ayo Adedotun ya ƙara da cewar
one of the major challenges, lack of cooperation by some of the communities, because
yana cewa ne ƙalubalen da rundunar sojan ruwa ta ƙasa ke huskanta shine matasan yankin na Niger Delta da kuma ƙungiyoyin sakai da sauran al'ummomin yankin da ba sa ba mu haɗin kai wajen gudanar da ayyukanmu na tunkarar masu halayyar satar ɗanyen mai. Ko da yake dai a yanzu mun samu ƙarin na'urori na zamani waɗanda za ka iya hango ɓarayin da ke satar ɗanyen mai. Operation dakatar da ɓarawo dai ya samu nasara ne a baya-bayan nan a yankin na Niger Delta, musamman na kama mutane da dama da ke halayyar satar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.